أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. باين هكا ينوى ما صارم ونقص دنينيسا إنا مكسلما إنت الدين المسلم شيرتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya bamu iko da dama na ci gaba da gudanar da wannan karatutuka, wanda alhamdulillah kuma zamu shiga a cikin karatun wannan littafi mai girma, mai daraja, mai albarka. Shine littafin da Maulana Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu ya rubuta. Shine littafin الفيض الأحمدي في المولد المحمدي، وأنه شيني زي ما كانت إن شاء الله شيني، وأنه لتافينا مولى مشيخ إبراهيم إياس رضي الله عنه، وأنه كي بايد أينهن تاريهن سامور ما تشيني حيه ورسيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه تنزي من بياني تندك أبن دي شافي حالي التشيحاسكي حرزو علوك تن da aka haife shi da surata dan Adam, wanda insha Allah duka zai karanta muna ɗaya bayan ɗaya zamu ji shi in Allah ya yarda. Wannan littafi ne mai matukar muhimmanci kwarai kwarai da gaske ga dukkan mai kula da lamari da kuma watan girmama lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To duk abin da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to wanda yake masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na gaskiya, to yana ganin girman wannan abu kuma yana darajanta shi matuƙa da gaske. Don haka alhamdulillah shi ya samu wannan littafi yana da girma da matsayi gare mu kware kware da gaske. Muna fatan Allah ya saka mu shehu da alkhairi. Wanda ba sai mun yi dogon ta'arifi na Maulana Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu anhu ba, domin wato wanda yake mawadaci ne daga bani tarihi, ba ma sai an ci ga tarihin shi ba, kowa ya san wani ne Sheikh radiyallahu anhu. An sani iyaka dai mu ji a shekarar da aka haife shi da shekarar da ya wafati radiyallahu anhu, amma ba sai mun yi dogon karatu na shi akan shi ba. In ba manci ba, lokacin da zamu yi karatu a cikin littafin Ruhul Adab da kuma wanda muka yi a cikin Tafsiratul Anam bi annal ilmu huwa al-imam na shi shehu din dukan su radiyallahu anhu, to mun dan yi takaitacce tarjuma ciki ne, hadda ma wasu daga cikin littafan da ya wallafa mun dan ambata ciki, saboda ka ba sai mun maimaita su anan ba. Amma dai kamar yadda aka sani da shehu radiyallahu anhu shine wala mushaw Ibrahim Inyas radiyallahu anhu, kuma sunan mahaifin shi shine Sheikh Abdullah radiyallahu anhu, wanda babban malami ne kware da gaske a kasar Senegal, wanda Sheikh Ibrahim radiyallahu anhu ana haife shi ne ranar Alhamis bayan sallar al'asar 15 ga watan Rajab a shekara ta 1320 da Hijira. A wannan shekara aka haife shi radiyallahu anhu ranar Alhamis bayan la'asar a 15 ga watan Rajab shekara ta 1320 daidai da Hijira, wanda ya daidai da 17 ga watan Oktoba 1900, wato shine 17 ga watan Oktoba shekara ta 1900 daidai da miladiya kenan. A wannan shekara aka haifi Sheikh radiyallahu anhu a garin da ake ce Mataiba, wanda shi wannan gari mahaifin shi Shehu Abdullahi shine wanda yake ya assasa wannan gari din, wanda shi Shehu Abdullahi din mahaifin Shehu radiyallahu anhu babban malami ne kuma masanin mazhabar Malikiya ne, sannan babban shehi ne a cikin ɗariƙar Tijaniya. Shine mahaifin Shehu Ibrahim radiyallahu anhu, wanda kamar yadda aka sani kuma daga baya Shehu radiyallahu anhu ya tashi daga wannan gari na Taiba ya koma zuwa ga can nan garin na Kaula, wanda a wancan lokacin ba gari bane. Shehu ne radiyallahu anhu da shi da almajiransa suka zo suka gina wannan gari na Kaula, wanda a lokacin daji ne, suka zo suka gina gida wurin da masallaci wanda shine ya zama wannan birni kaga yana daga cikin manyan birane a cikin kasar Senegal saboda haka wanda anan kuma shehu ya rayu kuma anan yayi wafati ma'ana anan kabarin sa yake kenan radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu wanda kuma shehu radiyallahu anhu yayi wafati ne wato ma'ana ya rasu kenan ya rasu ne a 27 ga watan ya rasu ne 27 ga watan Yuli wato shine watan 7 kenan a shekara ta 1975 yayi wafati da miladiya kenan saboda kaga kenan shehu yana dan shekara 75 yayi wafati radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu saboda haka kamar yadda na faɗa ba za mu yi tarihi bane can wanda kaso ya dan ji ƙarin bayani yana iya bin wancan muqaddimar da muka yi na karatun ruhul adabi da kuma na tafsiratul anam wanda a can mun dan yi ambata din to muna fatan Allah ya saka mu shehu da alkhairi Allah ya hada mu da mu da shi baki daya a gaban sayyidina maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba tare da dogo shimfida ba za mu shiga a cikin wannan littafi na Al-Faydul Ahmadi fil Mawlid al-Muhammadi sallallahu alaihi wasallam wanda shi wai ki fara da bismillahir rahmanir rahim bismillah muna farawa da sunan Allah ar-rahman mai gamamar rahma a nan duniya ar-rahim mai kibabin jin kai a lahira sai ga mu'minai ma'anar ar-rahman kamar yadda muka sha bayani ko yaushe shine wai Allah mai rahma wanda a nan duniya rahma ce ta ga kowa da wanda yake mutumin kirki da wanda ba mutumin kirki ba da musulmi da kafiri rahmar Allah ta duniya duka Allah yana gamewa yana ba kowa Allah yana ba musulmi kudi yana ba wanda ba musulmi ba kudi yana ba mutumin kirki kudi yana ba wanda ba mutumin kirki ba kudi yana ruwan sama a gonar mutumin kirki da gonar mutumin da ba mutumin kirki ba da gonar hawan da ba musulmi ba duka Allah yana yin ruwa a gare su shi ne ma'anar mai rahama mai gamammiyar rahama a nan duniya kenan ar-rahim kuma mai kibabin jin kai a lahira wanda in an je a lahira sai masu imani da aiki na kware to su kadai za su samu rahmar Allah shine aljanna Allah ya tabbatar da mu a cikin masu samun rahmar Allah a lahira alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shehu radiyallahu anhu yace kuma kamar yadda zamu yi karatun nan ne ba tare da dogon sharhi da yawa ba yawa ba zamu yi dogon sharhi kware kware haka na wajen ne ba zamu karanta a fasaraji gurgudu a fahimci abin da shi yake magana wurin saboda in muka ce za a tsaya yin sharhu ga wasu abubuwan da shi yake faɗa nan wajen to karatu ne mai yawa karatun tsawo zai yi da yawa to saboda haka sai ayi hakuri ba za mu tsawaita dogon sharhi wajen fassara din ba shine shehu radiyallahu anhu yake cewa to shine yake faɗa cewa yaqulu ibnu al-haji dan al-haji abdullahi shine yaqulu ibnu al-haji abdullahi dan al-haji abdullahi yana faɗa wane ne shine shehu yace ibrahimu shine ibrahim kai ne yake nufi shehu din radiyallahu anhu kaga nan wajen shehu ya faɗa yaqulu ibnu al-haji zaka ji yana yawan ambaton ko ibnu al-haji ko kuma kaji an ce al-haji ibrahim shi ma in yasko to saboda kalmar nan ta al-haji a wancan lokacin girma gare ta matuƙa da gaske domin da an ce wannan al-haji ne to lalle ba karamin mutum bane fa saboda yanda aikin hajjin zuwa aikin haji yake da matuƙar wahala matuƙa sai mai himmar gaske zai iya yi to shi yasa sai kaga kalmar ta al-haji dinnan muqami ne mai girman gaske to shine yake cewa yaqulu ibnu al-haji nan shehu ne kamar gana da kanshi yace dan al-haji kaga nan yanzu wanda yake cewa shehu shine Allah wali a'udhu billahi kuma ba ai bai haihu ba ai bai shi ba to kaga shehu ya karanta shi da kanshi ko tun daga gashi nan da kai ne ya ce dan al-haji abdullahi yana fada shine shehu abdullahi da munka fada shine mahaifin shehu radiyallahu anhu shine yaqulu ibnu al-haji dan al-haji abdullahi yana fada shine ibrahim shehu ibrahim kenan radiyallahu anhu wanda la yazalu baya gushewa fi jamali maulahu a cikin jamalar ubangijin shi yahimu yana dimocewa kowane lokaci Allahu akbar radiyallahu anhu sai ce hadhal faydul ahmadi wannan shine hadhal faydu wannan shine kwaranya ta cikakkiyar rahman nan al-ahmadi ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama fil mawlid al-muhammadi a cikin bayanin haihuwar al-muhammadi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato yana nufin wannan littafi ne kwaranya ce ta rahama da kuma kusanci da sanin Allah wato shine na bayanin abin da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine hadhal faydu wannan shine kwaranya ta rahama al-ahmadi annabi muhammadu fil mawlid al-muhammadi a cikin bayanin haihuwar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yace alhamdulillah godiya ta tabbata dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah bilisanil martabati, da harshi na martaba matsayi. Wannan wanda yake aljami'ati, wanda yake ya tattaro lil asma'i, ga dukkan sunaye, was sifati da sifofi, wal maqamati da maqamai, wal ahwali da halaye, wat tajalliyati da dukkan tajalli, wal kamalati da dukkan kamala. Watan shine wannan godiyawar su taru duk waɗannan abubuwan baki daya, sune kan nufin su tabbata ga Allah. Shine alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah, ma'ana dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah. Bilisanil martabati, da harshe na matsayi na martaba. Ita godiyar na aljami'ati, wadda ta tattaro lil asma'i, ga dukkan sunaye, was sifati da sifofi, wal maqamati da maqamai, wal ahwali da halaye, wat tajalliyati da dukkan tajalli, wal kamalati da dukkanin kamaloli. Ita wannan godiya din kenan. Sai ya ce shi manzon Allah dinnan sallallahu alaihi wasallama, wannan dinnan man wannan da aujadahu Allahu, Allah madaukakin sarki ya samar da shi, qabla wujudil wujudi, gabanin samuwar samuwa, ma'ana gabanin ahalici halitta baki daya. To sai ya zama shine wanda Allah madaukakin sarki ya fara samarwa, wanda Allah ya samar da shi ne min ainil mutlaqil wujudi, daga ainihin sakakkiyar samuwa, shine samuwar Allah subhanahu wataala. To daga nan ne Allah madaukakin sarki ya samar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamin ya halici dukkan wata halitta, shine ya samar da shi min ainil mutlaqi, daga ainihin sakakkiyar alwujudi, samuwa baki daya. Sannan waja'alahu, ubangiji ya sanya wannan, ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yazamu aina ayanihim, shine ainihin hakikanin su halitta baki daya. Saboda haka ma'ana shine asulin su, shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ainihin dukkan halitta baki daya. Kuma kaga zai iya dauka ko kace shine madubin dukkan halitta Allah baki daya. Don halitta kaga ba su da wani madubi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, domin shi suka saurare ya za a yi wajen ibada, ya za a yi wajen dukkan al'amuran rayuwarka gaba daya. To kaga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama yake saurare ya yace. To shine wato shine waje Allahu ya sanya shi aina ayanihim, shine ainihin dukkan ainihin su halitta baki daya. Sannan manzo Allah ya zama wasabba, shine dalili fi wujdanihim, a cikin samu su halitta din baki daya. Saboda haka sai ya zama saboda albarkacin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama, dukan halitta aka halicce ta. To shine wasabba, ka kaman ko kaman irin maganar Imam al-Busiri, ku wa min inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika ilma al-lawhi wa qalam inna sawrasu. Saboda haka manzo Allah shine sababi, shine dalili na samuwar halitta baki daya, tunda kaga ya zo a hadisi ko wanda Imam al-Hakim ne ruwaita, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga annabi Adamu, lokacin da annabi Adamu ya ci wannan bishiya da aka ce kar ya ci, to sai ya roki Allah dan alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya bashi afuwa daga rangwame na wannan. To shine Allah yake tambaye shi, me yasa, ta yaya ya san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar sai annabi Adamu yake cewa ai saboda da ka halice ni na kalli watan al'arshi, sai na ga duka ka rubuta kafafuwan al'arshi, ka rubuta la ilaha illallah muhammadun rasulullah. Tunan ne na gano cewa wannan Muhammadu din sallallahu alaihi wasallama yana da matsayi da girma gare ka, shi yasa na roki ka saboda shi. To kaga kace sai Allah yake ce mashi aiko lalle walau la Muhammadun ma khalaqatuka, in bancin Muhammadu ma da ban halice ka ba kai Adam. To kaga kina annabi Adamun, wanda anka halici duniyar ya taho ya zauna cikin ta ya zama khalifan Allah, to shi din anka ce ba da ba dan manzon Allah ba da ba halice shi ba. To kaga balle sai wannan halitta kinan ku. Kaga to inda ba a halicci shi annabi Adamun, wanda zai zauna a duniya, ba to ita duniya da ana halicci ta balle, balle ma har a halicci. To saboda haka ba za a yi ba. To dai manzo Allah shine asulin dukkan halitta baki da shine wasawa, shine dalili fi wujdanihim, a cikin samuwar dukkan halitta baki daya. Manzo Allah dinnan man kana nabiyan, wannan dinnan da ya zama annabi wa Adamu, tun lokacin annabi Adamu, bainal ma'i, yana tsakanin ruwa, wa tini da tabu, wato shine tun kamin a ebo ruwa, a ebo ita wannan kasar, a kwaba a halicci shi annabi Adamu, to tun wannan lokacin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake annabi. Wannan ko ai ya zo a hadisi ko, wanda mai suratul fajr yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, mata kunta nabiyyan ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah tun yaushe kake annabi? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi ai ni na zamo annabi ne, wa Adamu bainal ma'i wa tini, tun annabi Adamu yana tsakanin ruwa da tabu, wata ruwa kuma wa Adamu bainar ruhi wal jasadi, tun annabi Adamu yana tsakanin rai da ciki, ma'ana kamin halitta shi. Sai shehu ya ci gaba da cewa bal kai bari dai kana nabiyyan, manzo Allah ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallama, wala adama, tun lokacin ba annabi Adamu, wala ma'a, ba ruwan, wala dina, ba tabu, ma'ana ba ruwan, ba annabi Adam ba ruwan da anka ebo wanda anka kwaba kasa ba ita kasar da anka kwaba ta zama ta bude anka ne annabi Adam to tun kamin su shi manzo Allah yake annabi din shi wace ahmaduhu ina go ina yabo ga shi Allah madaukakin sarki wa ashkuruhu ina gode mashi wa ashhadu ina shaidawa annahu cewa yadda lamarin yake la ilaha illa huwa lalle ba an bauta da cancanta da gaskiya sai shi Allah subhanahu wataala al-wahid wanda yake makadaici al-ahad wanda yake shi kadaya daya ma'ana shi ne tilu wannan din nan ubangiji da yake lam yalid bai haifu ba walam yulad kuma ba a haife shi ba walam yakullahu kufuan walam yakullahu kufuan wani kini bai zamo gare shi ba shine wani kama tamka ga ubangiji madaukakin sarki bai zamo ba shine walam yakullahu kufuan wani tamka bai zamo gare shi ba shine walam yakullahu kufuan sai ka ce walam yakul ahadun wani daya bai zamo kufu Allahu matsayin kini ga Allah mana tamka ga shi Allah madaukakin sarki ba kaga nan shehu kenan wanda yake cewa sheda ba an bauta da gaskiya sai Allah wanda bai haihu ba haife shi ba to ta ya za a yi kuma wani ce mashi Allah kuma a saurare shi ka gani inda akwai basira da ganewa sannan shehu ya ci gaba da cewa wa anna sayyidina muhammadan kuma na sheda lalle shugaban mu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama abduhu bawan shi ne wa rasuluhu manzon shi ne allahumma ya Allah salli ala sayyidina muhammadin kayi salati bisa ga shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama al-fatih lima ughliqa al-fatih wanda yake mabudi lima ughliqa ga abunda anka kulli ma'ana dukkan wani abu mai daraja wanda kullalle wanda Allah bai bayyana da shi ba to manzo na daraja da matsayi da dukkan abunda ake nema to manzo Allah shine mabudi wannan rahama din dukkan wani matsayi da daraja to manzo Allah shine mabudi ne shine al-fatih wanda yake mabudi lima ughliqa ga dukkan abunda anka kulli wala khatimi wanda yake shine cikamaki lima sabaka ma'ana ga abin da ya saura shine na annabta kenan wato shine wanda yake khatimun nabiyina kenan shine wala khatimi shine wanda yake cikamaki lima sabaka ga abin da ya riga na manzanni kenan nasirul haqqi manzo Allah wanda yake mai taimakon gaskiya din nan bil haqqi da gaskiya wala hadi wannan din nan mai shiryarwa ila siratika zuwa ga hanyar ta kai ya ubangiji al mustaqim madaidaiciya din nan wa ala alihi Allah kai aminci kai salati bisa ga iyalan shi habba qadrihi Allah kai wannan salati ga manzo Allah dukkan gurgurun darajar shi wa miqdarihi alazimi da gurgurun darajar nan tashi mai girma to Allah kawo manzo Allah salati adadin yawan darajar tashi din sallallahu alaihi wa alihi wasallama haka wannan shine salatul fatihi wanda zaka ji wasu na fada abin da suke fada salatul fatihi wanda gaba ɗaya babu sunan kowa cikin ta sai sunan Allah da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama don haka da ka soki salatul fatihi sunan Allah da na manzon Allah ka soka kuma wannan zai iya kai mutun zuwa ga ridda wal iyazu billahi saboda Allah madaukakin sarki yana fada cewa qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzibuna la ta'tazilu qad kafartum ba'da imanikum yanzu da Allah ne da kuma manzon Allah sallama shine qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzibuna za ku kasance kuna yin izgili da ba'a kuna wasa ma'ana kuna rena su Allah ce la ta'tazilu to kun ba ku kawo hanzari kada ka farto hakika kun kafirci kun zama kafire ba da imanin kun bayan imanin ku bayan da kuna da imani kun zama kafire to Allah kiyaye mu saboda haka suka salatul fatihi akwai hadari kwarai da gaske domin in ka diba daga sunan Allah ne Allahumma kaga sunan Allah ne akwai shi wannan wuri salli ala sayyidina Muhammadin kaga sunan manzo Allah ne al-fatihi shi ma sunan manzo Allah ne al-khatim sunan manzo Allah ne shi sallama nasirul haqqi al-haqq sunan Allah ne kuma sunan manzo Allah ne shi ma al-hadi sunan Allah ne sannan wala alihi kaga hadda iyalan manzo Allah duka shigar da zagi in ka fadi magana mara kyau ga salatul fatihi sannan al-azim kuma sunan Allah ne kaga sunan Allah da na manzo Allah su ne a cikin salatul fatihi shi yasa a shiga mutun ya shiga hankalin kan shi kada kuskure yana fadin magana mara kyau akan salatul fatihi shehu radiyallahu anhu cewa ba'du bayan haka ma'ana shine bayan bismillah da kuma godiya ga Allah madaukakin sarki da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shine wa ba'du bayan wadannan yace to lamma arada Allah lokacin da Allah ya nufi Allah dinna al-malikul haqq wanda yake sarkin nan matabbaci wato shine sarki da gaskiya wanda yake matabbaci lokacin da ya nufin an yubriza ya bayyanar da nura sayyidi da wujudi haskin shugaban samammi shine manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallama wa ja'alahu kuma ya nufin ya sanya shi khalqan ya zamo halitta mutamayyizan mabambanci ma'ana wata take ta daban a cikin halittar Allah baki daya shine mutamayyiza wanda take bambantatta shine ta daban zatan wato wajen zatin shi wato ya san lokacin da Allah ya nufi ya san ya shi ya zamo zatan wani irin zati mustaqillan mai zaman kai ne, ma'ana mai wata irin daraja ta musamman wanda gaba da cikin hadisin Allah ba kamar ta. To lokacin da Allah ya nufin haka shine lamma aradallahu, lokacin da Allah ya nufi al-maliku, Allah ne wanda yake mamallaki, al-haq wanda yake matabbaci. Lokacin da ya nufin an gibri zai bayyanar da nura sayyidul wujudi, haskin shugaban watan samammi, waya ja'alahu, kuma ya nufin ya sanya shi khalqin ya zama wata irin halitta mutamayyizan mabambanci, ya ma'ana ta daban kenan, zatan watan ya zama wani irin zati mustaqillan mai zaman kai ne, mai cin gashin kai ne, ma'ana mai daraja da ba daraja irin tashi. Sannan wa an yuji da bihir wujudu, lokacin da ya nufin ya samar da samammi da shi saboda shi manzo Allah din sallama, waya ma'ana lokacin da Allah ya nufin ya samar da duka halitta saboda manzo Allah shine wa an yuji, lokacin da ya nufin ya samar da al wujudu dukkan watan samammi, bihi saboda shi manzo Allah sallama, shine wa an yuji da bihir wujudu, a samar da samammi watan duka halitta bihi saboda manzo Allah, min mahdil fadali, daga tsantsar fadala ta Allah, wal kalmi da kuma karanci, wal judu da baiwa. To lokacin da Allah ya nufin haka, khalaqa nura sayyidina Muhammadin, sai ya halicci hasken shugaban mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, qabla an ya khalaqa al hujuba, tun gabanin ya halicci shamakai, wal arsha da al arshi, wa ma fi jawfihi da duk abin da a cikin shi al arshin, waja'alahu, kuma ya sanya shi, wato shine lokacin da Allah ya nufin ya halicci manzo Allah, to sai ya halicci hasken manzo Allah sallama, kamin ya halicci dukkan shamaki da al'arshi, shi kai ne kamin Allah ya halicce shi, wanda an sani al'arshi a girma na jiki, a cikin halittar Allah shi ne mafi girma na halitta na jiki, a girman darajar annabi Muhammadu amma shi kuma shi ne sallallahu alaihi wasallam, wanda an sani shi girma watan al'arshi, watan ba al'arshi ba, ko da kursiyu da za a dauko halitta baki daya a sanya ta cikin kursiyu, to za ta zamo kamar an dauko kwandala ka jefa cikin wani din babban daji, ai ba ta kai ta da komai a cikin wannan daji. To haka nan, inda za a jefa halitta a cikin kursiyu, to kursiyun bai girma a rashi ba, to balle a rashin kenan. To shine tun gabanin Allah ya halicci shamaki wal arshi da kuma watan dukkan da al arshi, wa ma fi jawfihi, da abinda a cikin al arshi din, kaga kenan yanzu wanda yake cewa Allah bisa al arshi ne yake zaune, so kaga kenan sai a ce kenan al arshi kenan kamin halicci watan Allah kenan, bal yazu billah, kaga ba shi bane ba, saboda haka Allah subhanahu wataala baya da wuri kibantacce, subhanahu wataala ya tsarkaka ya girma daga kibantacce shi da wuri, shine waja'alahu, don haka sai ya sanya wannan haske na manzo Allah sallama ya zamo amudan wani irin ginshiki, min nurin na haske, yusabbihu Allah, yana tsarkake Allah, shine yana ma Allah tasbihi ta'ala madaukakin sarki, qabla durrati, tun gabanin ahalici ad-durratul bayda, wal arshi da kuma alkamin gabanin ahalici al arshi, wal kursiyi gabanin ahalici al kursiyi, bi mi'atai alfi amin, da shekara watan 2200, bi mi'atai alfi amin, da shekara 2200, tun kamin shekara 2200 watan ahalici waɗannan halitta baki daya, to Allah ya halicci hasken manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Wa an ali ibn abi talib an karbo daga sayyidina Ali ibn Abi Talib, karramallahu wajhahu, Allah ya girmama fuskarsa, wato shi ne saboda ana cewa shi tun da ya tashi bai taba yin sujada ga gunki ba, to shi yasa ake cewa karramallahu wajhahu sayyidina Ali kenan, tun da tun yana yawo musulunta, karramallahu wajhahu radi anhu, annahu qala, sayyidina Ali ya fada cewa khalaqallahu nura muhammadin sallallahu alaihi wasallama, Allah ya halicci hasken manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi, qabla an ya khalaqa as-samawati, tun gabanin ya halicci samai, wal arda da kasai, wal arsha da al arshi, wal kursiyya da kursiyu, wal hujuba da dukkan shamakai, wal jannata da al janna, wan nara da wuta, wad dunya da duniya, wal akhirata da lahira, wa adama da annabi adam, wa shisan da annabi shisu, wa nuhan da annabi nuhu, wa ibrahima da annabi ibrahima, wa sulaiman da annabi sulaiman, wa musa da annabi musa, wa isa da annabi isa, tun gabanin ya halicci waɗannan da anka zano, bi 600 alfi amin, da shekara 600, wa 24 alfa amin, da shekara 24, wato shine tun gabanin shekara 600,024, wai tun gabanin halicci waɗancan halitta da waɗanga shekarun, shine bi 600,000 amin, da shekara 600,000, wa'arba'atin wa 20 alf amin da shekara 24 to tun gabanin ana shekara 1624 a halici waɗanga halitun baki daya to Allah ya halici watan haskin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan thumma khalaqallahu ba'dahu sannan sai Allah ya halitta bayan ya halici haskin manzon Allah din sallallama sai Allah ya halici 12 hijaban shamaki guda 12 al-awwalu na farko hijabul qudrati shine aka halici shamaki na iko wato tsantsan iko na Allah subhanahu wataala athani na biyu hijabul azamati wato shamaki na girma athalithu na uku hijabul minnati shamaki na wato baiwa arrabi'u na hudu hijabur rahmati shamaki na rahama alkhamisu na biyar hijabus sa'adati shamaki na arziki as-sadisu na shidda hijabul karamati shamaki na karamci as-sabi'u na bakwai hijabul manzilati shamaki na matsayi ath-thaminu na takwas hijabul hidayati shamaki na shari'a at-tasi'u na tara hijabun nubuwati shamaki na annabta al-ashiru na goma hijabur rif'ati shamaki na daukaka al-hadi ashara na goma sha daya hijabu da'ati shamaki na bin Allah biyayya athani ashara na goma sha biyu hijabu shafa'ati shamaki na ceto to shine bayan Allah ya halicci haskin manzon Allah sallama sannan sai ya halicci wadanga shamakai yanda aka ambata to sannan sai ya ci gaba da cewa summa aqamahu sannan sai Allah madauki saki ya zaunar da wannan haskin na manzon Allah sallama shine tsayar da wannan haskin na manzon Allah sallama fi hijabil qudrati a cikin shamaki na iko ya zaunar da shi isnai ashara alfa sanatin shekara 1012 yana ciki wannan zaman da wannan haski na manzo Allah sallama yayi a cikin wannan hijabi na qudura wa huwa yaqulu shi wannan haski na manzo Allah yana cewa subhana rabbiyal a'la tsarki ya tabbata ga ubangiji na madaukaki wannan shine tasbihin da manzo Allah ya tayi a cikin wannan tun hijabul qudura cikin shine subhana rabbiyal a'la wa fi hijabil azamati a cikin shamaki ya tsaya da shi a cikin shamaki na girma shi kuma shine 11 alfa sanatin shekara 1011 wa huwa yaqulu yana cewa subhana tsalki ya tabbata ga alimis sirri masanin boye wa akhfa da kuma masanin sirri wa akhfa da abin da yafi komai zama boye wato tsalki ya tabbata ga wannan ubangiji arrafi wato alimis sirri masanin boye wa akhfa da abin da yake mafi buya to Allah tsalki ya tabbata gare shi sannan wa fi hijabil minnati ya zauna da shi a cikin hijabi na baiwa asharata ala bi sanatin shekara 1010 wa huwa yaqulu yana cewa subhanar rafi'i tsalki ya tabbata ga Allah madaukaki al'ala madaukaki kuma zai iya dauka ar-rafi'i Allah wanda yake madaukaki al'ala wanda yake shine mai daga darajar wasu ko rafi'u daraja take nan gun to shine subhanar tsalki ya tabbata ga Allah ar-rafi'i wanda yake madaukaki al'ala madaukaki wa fi hijabir rahmati a cikin shamaki na rahama ya zauna da manzo Allah haske manzo Allah a cikin 9 ala bi sanatin shekara 9000 wa huwa yaqulu yana cewa subhanar raufi tsalki ya tabbata ga Allah mai rangwame ar-rahim mai jinkai ga halitta wa fi hijabis sa'adati a cikin watan shamaki na arziki ya zauna 8 ala bi sanatin shekara 8000 wa huwa yaqulu yana cewa subhanar tsalki ya tabbata ga man huwa da'im wanda yake madawwami la yazalu baya gushewa har abada shine Allah subhanahu wa ta'ala wa fi hijabil karamati sannan ya zauna da shi a cikin watan shamaki na karamci 7 ala bi sanatin shekara 7000 wa huwa yaqulu yana cewa subhanal alimi tsalki ya tabbata ga Allah masani alhakimi wanda yake mai hikima wa fi hijabil manzilati a cikin shamaki na matsayi ya zauna da haskin manzo Allah ciki 6 ala bi sanatin shekara 6000 wa huwa yaqulu yana cewa subhana tsalki ya tabbata ga zil mulkil a'la ma'abucin mulki madaukaki Allah subhanahu wataala kenan wa fi hijabil hidayati a cikin shamaki na shari'a Allah ya zauna da shi ya 5 ala bi sanatin shekara 5000 wa huwa yaqulu yana cewa subhana rabbil arshil azim tsalki ya tabbata ga ubangijin arshi mai girma wannan duka na ku'a ne na tasbihi wanda manzon Allah sallama ya tayi a wadangar hijabai zaman da yayi a cikin su din wa fi hijabin nubuwati a cikin shamaki na annabta Ubangiji ya zaunar da haske manzo Allah cikin shi arba'ata ala bi sanatin shekara 4000 wa huwa yaqulu yana cewa subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah wa bihamdihi da godiyar shi subhanallahi alazim tsarki ya tabbata ga Allah alazim wanda yake mai girma wannan shine tasbihin da ya tayi anan sannan wa fi hijabir rif'ati a cikin shamaki na daukaka salasata ala bi sanatin ya zauna da shi a shekara wata shekara 3000 wa huwa yaqulu yana cewa subhanal maliki tsarki ya tabbata ga Allah mamallaki alquddus wanda yake tsarkakakke wa fi hijabit da'ati a cikin shamaki na biyayya ya zauna da haske manzo Allah alfaisalatin shekara 2000 wa huwa yaqulu yana cewa subhanal qadimi tsarki ya tabbata ga wanda yake da dadde alazali na tun azal ma'ana shine ubangiji mai daukin sarki wanda baya da farkon shi baya da farko kuma baya da ƙarshe subhanahu wata'ala wa fi hijabi shafa'ati a cikin shamaki na ceto ubangiji ya zauna da shi ya alfasalatin shekara 2000 wa huwa yaqulu yana cewa subhanal maliki tsarki ya tabbata ga Allah mamallaki alma'budi wanda yake abin bauta to wannan shine zaman da wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a cikin waɗannan shamakai da Allah shine waɗannan hijabai kenan da Allah madaukin sarki ya zaunar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su yana yin tasbihi qala ammuhul karim shehu yace qala ammuhul karim dan uwan baban da nashi mai girma ya fada shine al-Abbas sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib dan Abdul Muttalib radiyallahu anhu yadda Allah tabbata gare shi wato nan zai karanta muna waɗansu baituka da sayyidina Abbas ya rera su ya fadi su a gaban sayyidina Maulana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda kamar yadda aka sani nan ya ce ammu dan uwan baban shi dama shi sayyidina Abbas da mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa da kanini saboda haka dan uwan da sayyidina Abdullahi kenan ko da sayyidina Abdullahi da sayyidina Abbas to ɗan uwa ne wa da kanini wasu dai uban su daya saboda haka shi yasa kaga shi ɗan uwan mahaifin manzo Allah ne shi sayyidina Abbas ne shine qala ammuhul karimu ɗan uwan mahaifin shi mai girma dinnan ya faɗa shine al-Abbas Abbas bin Abdul Muttalib radiyallahu anhu abinda yake cewa min qabli haqibta fi zilal wa fi mustawda'in haythu yuhsaful waraqu yace min qabliha tun gabanin halitta shine ma'anar min qabliha tun gabaninta ma'ana ita halitta ko kuma kace duniya baki daya shine min qabliha tun gabanin ta halitta kenan ya rasulullahi sallama dibta ka ji dadi ka tsalkaka kai kamshi fi zilal a cikin innoyin aljanna wa fi mustawda'in da kuma cikin ma'ajiyar nan wurin ajiyar nan da Allah ya jiga shine cikin tsatsuwan annabi Adamu kenan ka ji dadi a cikin wannan wurare da kake zaune haythu yuhsaful waraq lokacin da ake dan faraganyayyaki na itatuwa wato shine yana ishara ne zuwa ga lokacin da Allah ya sa annabi Adamu a cikin aljanna yace kar su wala taqrabu hadhihi shajarata kar su kusanci wannan icen ya to sai shi ɗaya ya samu wasawasi suka ci to ƙarshe sai ya zama sutura da a cikin jikinsu da ga jikinsu sai ta fita daga jikinsu to sai suka ci gaba da annabi Adamu da sayyida Hawwa'u radiyallahu anhuma suka rika ebo ganyayyaki a cikin aljanna suna rufe jikinsu da shi ya to shine yake ishara din nan ko kamar yadda Allah yake faɗa ko fada fika yakhsifani alaihi ma min warqil janna haka Allah yake fada to shine yake ishara nan to wai cewa manzo Allah sallama a wannan lokacin yana nan cikin tsatsun annabi Adamu alaihi salatu wassalamu shine ma'anar min qabliha tun gabanin halitta dibta kajidadi kai tsalki ka tsalkaka ka kamsasa ya rasulullahi sallama fi zilal a cikin innoyi wato shine wannan innoyin na aljanna sadda annabi Adamu suke ciki nan wa fi mustawda'in a cikin wurin ajiyar nan da anka ajiye shine mustawda shine wato cikin tsatsu kenan na mahaifi to shine lokacin da kake cikin tsatsu annabi Adamu haythu lokacin nan da yuhsaful waraqu ake dan fara ganyayyaki din ma'ana sai da su annabi Adamu suke ebu ganyayyaki suna dan fara ga cikin nasu sannan sun mahabbatal bilad la basharun anta wala mudghatun wala alaqu thumma sannan habattal bilada kasauko a cikin garuruwa ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anan duniya kenan nan kasa kenan lokacin da annabi Adamu aka sauko da shi nan kasa kenan wanda a lokacin kai manzo Allah la basharun kai ba mutun ne mai sura inta Adam ba shine la basharun anta kai ba ka zamo mutun ba wala mudghatun sannan ba kuma wata tsoka ba wala alaqu ba kuma gudan jini ba a lokacin da ka zo kana cikin tsawon annabi Adamu kenan kai ba mutun ba ba kuma wata tsoka ba jini ba sai ce bal nudufatun tarkabu safina wa qad aljama nasran wa ahlahu algharqu yace bal bari dai nudufatun kai manzo Allah kana ruwa shine kana amani a cikin annabi Adam alaihi salatu wassalamu tarkabu safina kuma ka zama kana mai hawan jirgin nan na ruwa wato shine na annabi Nuhu kenan wai ma'ana bayan annabi Adamu alayhi salatu wassalam ya sauko anan duniya anan kasa kana cikin tsotson shi daga baya kuma ka koma cikin tsotson annabi Nuhu alayhi salatu wassalam wanda lokacin da aka shiga wannan jirgi ana nan tare da kai kana cikin tsotson annabi Adamu annabi Nuhu alayhi salam shine balbari dai nudufatun kana ruwa na maliki nan tarkabu safina kana hawan jirgin ruwa tare da annabi Nuhu kenan a lokacin wa qad aljamal garaku haqiqa algaraku wa qal haqiqa algaraku nutsewa a ruwa aljama nasaran ya sanya magunkin nasaru lizami wa ahlahu da ma'abutan shi wai ma'ana shine lokacin masu bota gunkin nasaru da kuma watan su masu da gunkin da nasaru da masu botar to wannan nutsewa ta sanya musu lizabi ta ja su za a halaka da su ga lokacin wai lokacin da akai wannan ruwa na dufana annabi Nuhu yana cikin jirgin ruwa to ana tare da kai ya lokacin da wannan nutsewa din ta ruwa ta yima gunkin nasaru lizabi da kuma abutan shi din shine wa kad wanda a lokacin hakika algarqu nutsewa aljama nasaran ya sanya magunkin nasaru lizami wa ahlahu da ma'abucin shi ulitta nar al-khalil muqtataman tajulu fiha wa lasta tahtariqu ulitta kuma ana cewa waratta ka shiga nar al-khalil wutan nan ta annabi ibrahima kuma ana cewa ulitta an shigar da kai duk yanda anka yi din da yana dauka ulitta an shigar da kai ko waratta ka shiga ma'ana tare da kai kake lokacin da aka yi jefa annabi ibrahima a cikin wuta to manzo Allah sallama kana cikin tsatso ne aka ce saboda albarkacin shi ma yasa koda gizazzani ne bata kone ba radiya sallallahu alaihi wasallam annabi ibrahim kina alaihi salatu wassalam shine waratta ko urita in kace waratta ka shiga urita an shigar da kai naral khalil a cikin wutan nan ta annabi ibrahim bada din Allah muktatama amma kana boye a cikin shi tsatso annabi ibrahim din tajulu fiha kana zagayawa a cikin wannan wuta din amma walasta tahtariqu baka kasance kuma kana konewa ba haka annabi ibrahim shi kai ne ma saboda albarka wannan ma shi ma kai ne bai kone din ba alayhi salatu wassalam tun qalu min saribin ila rahimin iza madha alamun bada tabaku don haka manzo Allah ta kazamu tun qalu ana shiratarka min salibin daga tsatso na mahaifa maza ila rahimin zuwa ga mahaifai na iyaye mata haka Allah ya tayi tun daga annabi adamu in wannan ya wuce a mai da haskin ka cikin wannan tsatson wannan in wannan ya wuce a mai da kai ne shine ma na tun qalu ana shiratar da kai min salibin daga tsatso iyaye maza ila rahimin zuwa ga watan mahaifai na iyaye mata idza maba alamun idan wani halitta ta wuce ma'ana shine duk lokacin da wani alam wata halitta daga ciki sun ka wuce bada daba kusi wata halitta ta bayyana ma'ana wai sai a duk sanda wannan za ta wucewa sai a cirato hasken naka daga cikin ta sai a mai ka cikin wannan ne wanda za a yi yanzu shine idza maba alamun idan wata halitta ta wuce bada daba kusi wata halitta ta bayyana shine wanda hasken naka zai koma zuwa gare ta aka ce haka hatta tahtawa baytukal muhaiminu min khindifa aliya tahta hannuduku hatta har dai watan baytuka dakinka ko kace darajarka madaukakiya shine baytuka dakinka ko darajarka almuhaiminu mai girma din nan kuma abu shaidawa hatta ihtawa hadda ta taro aliya daukaka wadda tahta hannuduku akwai damara a karkashinta ta daukaka ita damara ta min khindifa tun daga kakannin ta Laraba ita ce khindifa wato khindifa sunan kaka ce ta Larabawa ita ce kakan Larabawa baki daya to shine yake nufin haka ka ci gaba da yin wannan ne har lokacin da watan ya zama dakin naka wato daukaka taka da kuma dakin naka wannan din nan mai girma din nan sananna din nan mai daukakan nan madaukakiya din nan hatta dawo zuwa ga ainihin wato ita wannan khindifa ne shine hatta har baituka darajar nan taka almuhaimin mai girma abu shaidawa ihtawa ta taro aliya a daukaka wanda tahta hannuduku akwai damara a karkashin ta daukaka damara min khindifa daga kakan nan ta Laraba khindifa kenan wannan kakan Laraba sunan wata mata ne ita ce kakan Laraba sai ya ce wa anta lamma wulita asharaqatil ard wa la adbinu rikal ufuq wa anta kai ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lamma wulita lokacin da aka haife ka asharaqatil ard kasa ta yi haske duk kasa ta haska ko ina wa ba'atil ufuq dukkan sasanni ta yi haske binurika saboda hasken ka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama in kai magana lokacin da aka haife shi ne a ranar rayuwar haka aka yi duk haske ya game duniya ko ina har ana hangin Rome daga kasar Makka haka akai in ma kuma ka dauka kuma hasken shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duka da ya ga mai duniya baki daya kasa ta yi haske kenan da sassani baki daya saboda albarkacin hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don haka yace fa nahnu fi zalika adh-dhiya'i wa fi an-nuri wa subulir rashadi nahtariqu nakhtariqu yace fa nahnu mu fi zalika adh-dhiya'i muna cikin wannan haske naka ya rasulullahi wa fi an-nuri a cikin wannan haske ne wa subulir rashadi da hanya ta shari'a nakhtariqu muka ita ketawa muna shiga cikin su muka ita kiketawa muna ratsawa muna shiga ciki shine fa nahnu mu fi zalika adh-dhiya'i muna cikin wannan haske wa fi an-nuri a cikin wannan haske naka wa subulir rashadi da kuma haske watan hanyar nan ta shari'a nakhtariqu muka ita kiketawa muna shiga muna ratsawa to sai nan sai shi ya ce akhar to ga wasu baitukan kuma yake cewa ya mustafa min qabli nashati adamin wal kaunu lam tuftah lahu aghlaqu ya ayarumu makhluqun sana'aka ba'dama afna ala akhlaqika al khallaqu yace ya mustafa ya abun zabi shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama min qabli nashati adamin tun gabanin tashin annabi adam ma'ana tun gabanin halitta annabi adam kenan wal kaunu wanda yake abun zabi duk lokacin halitta lam tuftaha ba a bude aghlaqu dukkan ruhi ba lahu gare ta ba wai ma'ana wanda yake zababbe na Allah tun gabanin halitta a bude mata dukkan waɗansu fadala da wasu darajoji tun wannan lokacin shi manzo Allah yake zababben Allah subhanahu wataala yace shin wai ayarumu makhluqun shin wani abun halitta yana iya nufin sana aka yabonka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ba'da ma athna akhlaqika al-khallaqu ba'da ma bayan al-khallaqu Allah mai halitta athna yayi yabo ala akhlaqika bisa ga dabi'unka to yanzu bayan Allah ya yabi dabi'unka masu girma din nan to waye su kuma ya yabe ka ya kai kolulo ya banda ka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ko kamar yadda Allah yake fada wa innaka ala khuluqin azim to shi wai ya ce wa qultu ni kuma na fada fi madahihi a cikin yabo ne sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallama yake cewa abadan tafuhu bi madhikal afwahu ya khayra man yantabuhu al-awwahu yace wato al-afwahu bakuna tafuhu tana yawan huruci bi madhika da yabonka abadan har abada ya khayra yafiyayyan man yantabuhu al-awwahu man wannan da wanda al-awwahu dukkan masu komawa zuwa ga Allah yantabuhu suke zabe ne wai ma'ana shine ya wanda dukkan masu kuma ga Allah suke zaba to bakuna suna yin huruci suna budewa da ambatonka da yabonka ya rasulullahi shine al-afwahu bakuna tafuhu tana yin huruci bi marhika da yabonka abadan har abada ya khaira yafiyayyan man wannan da al-awwahu dukkan masu komawa ga Allah masu miƙa albarkansu ga Allah yantabuhu yake zabe ne ya mustafa al-akwani qabla kiyaniha fardal laqad fukidat lahu al-ashibahu yace ya mustafa ya mustafa al-akwani ya abun zabin halitta baki daya qabla kiyaniha tun gabanin kasancewar ita halitta din fardan kana kai kadai ma'ana kai kadai ne zababben halittar Allah laqad haqiqa fukidat lahu al-ashibahu an rasa kamancicin ya da shi manzo Allah ma'ana an rasa wani wanda zai yi kama da matsayi da daukaka da daraja ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu shi shine ya mustafa al-akwani ya abun zabin talikai halitta baki daya qabla kiyani hatun gabanin kasancewar ta fardan kana kai kadai ne a cikin daukaka da matsayinka laqad haqiqa fuqidatil ashibahu an rasa kamanceciya lahu ga manzo Allah cikin daukaka shi babu shi ba wanda yake kama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin daraja shi yace shin wai min ayna yujadu kufuhu wa shabihuhu azalan arada ulahu hadha Allahu yace min aina shin ta ina ne yujadu kufuhu za a samun watan kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa shabihu da kamanceciya da shiya ta ina za a samun haka alhali azalan tuncan azal hadha Allahu wannan ubangiji madaukakin sarki arada ulahu shi ya nufi wannan daukaka ta manzo Allah wanda yake ba ta da tamkadi to ta ya za a samu wani wanda zai kama da shiya yace wa huwa al-khalilu huwa al-kalimu wa ruhu man abadan taqaddasa lin firadi ulahu yace wa huwa al-khalilu shi manzo Allah shine khalilullahi baradain Allah huwa al-kalim shine kalimullahi abokin maganar Allah wa ruhu shine rai na Allah subhanahu wata ruhullahi kenan man wanda abadan har abada taqaddasa manzo Allah ya tsalkaka me yasa ya tsalkaka lin firadi ulahu saboda kadaituwar daukaka ta saboda daukaka ta ita kadai ce ba wata daukaka irin ta wato ne yace huwa al-khalil shine baradin Allah ko tunda an sani annabi Ibrahim shi ma khalilullahi ne amma manzo Allah ai shi ma khalilullahi ne saboda ya fada ko yake cewa law kuntum muttakhizan khalilan ghayra rabbi lattakhadtu ababakrin khalila da ina riƙon wani badadai banda Allah don Allah shine badadin manzo Allah to shi khalilur rahman ne shi ya to haka yazo hadisi ko to saboda haka kuma huwa al-kalimu shine abokin maganar Allah ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ganawa da shi ya da Allah subhanahu wataala wadda ba a yi da ina annabi Musa ba annabi Musa yana ganawa ne da Allah amma bai ga Allah ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah kamar yadda sayyidina Abdullah ibn Abbas da wasu daga cikin sahabbai suka tafi kuma yayi magana da Allah subhanahu wataala sannan shine ruhul lahi kuma rai ne na Allah subhanahu wataala shi manzo Allah shine huwa al-khalilu shine baradin Allah huwa al-kalimu shine abokin maganar Allah wa ruhu kuma shine rai na Allah subhanahu wataala ruhul lahi ma'ana man manzo Allah shine wanda abadan har abada shi takaddasa ya tsalkaka limfiradi wallahu ga gatan ga daukaka saboda kadaituwar daukaka tai wato ya tsalkaka cikin daukaka tai babu kamata yace wa huwa al-bashiru huwa an-naziru wa ruhuha zalkaunu ma a'lahu ma ahlahu yace wa huwa al-bashiru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai bushara da aljanna ga duk wanda ya imani da aikin kwarai shine wa huwa al-bashiru shine mai bushara huwa an-naziru shine mai gargadi da shiga wata ga wanda bai yi aikin kirki ba shine wanda bai imani ba shine ma'ana huwa an-naziru shine mai gargadi wa ruhu kuma shine rai hadhal kawni na wannan halitta baki daya manzo Allah shine ran wannan halitta baki dayan ta ma a'lahu yace kai mamakin wannan irin daukaka ta manzon Allah sallama ma ahlahu mamakin wannan irin watan tsalki na manzon Allah sallama wato daukaka manzo Allah shine yake nufin ya mamakin wannan kololo daukaka ta manzo Allah daukaka da wanda an kai da shi a lokacin Isra'ila da Mi'raji wanda aka zo aka wuce sama da ƙasa aka je aka wuce sama ta bakwai duka aka je abinda aka yi aka yi kaga daukaka ce mai girma mai matuƙa in kuma daukaka ce ta daraja da matsayi shi ma haka to shine ma a'lahu mamakin daukaka wannan daraja ta manzo Allah sallama ma ahlahu ya mamakin tsalki da matsayi na manzo Allah sallama yace wa huwal mughithu wal karim wajuduhu islahu hadhal kaun fa huwa jinahu wa huwa al-mughith manzo Allah shine watan agaji na mai agaji na wannan halitta baki da shine mai taimakunta shine wa huwa al-mughith shine mai agaji ga wannan halitta huwa al-karim shine mai kyauta wujuduhu samuwar manzo Allah sallama islahu hadha al-kawni shine gyaruwar wannan halitta baki daya kuma fa hawa ginahu shi manzo Allah shine wadatar wannan halitta baki dayan ta yace qaddala mastasqal gamamu bi wajhi fal mustafa kanzul anami hudahu yace qaddala ma haqiqa lamarin manzo Allah aida ba tsawaita ya tuntuni ma'ana wai da dadde ne shi wannan matsayi da darajar da ake magana ta manzo Allah aida ma da dadda ce shine qaddala ma haqiqa lamarin manzo Allah ya tsawaita kwaye da gaskiya darajar shi istasqal gamamu haqiqa watan girgiji ya shayar bi wajhihi saboda alfarma fuskar manzo Allah sallama don haka fal mustafa manzon Allah sallama kanzul anami shine taska na talakai baki daya hudahu kuma shine shari'a ta talakai baki dayan ta wannan kaga cewa istasqal gamamu dinan bi wajihi watan girgiji ya shayar saboda alfarma fuskar manzon Allah sallama ku ka san suna tawassuli da manzon Allah sallama kuma Allah ya shayar da ruwa din wanda in shakaranta ku a hadisin nan wanda aka zo aka nemi manzon Allah sallama ya addu'a ana cikin fari da ruwa ba ruwa tsanani yayi tsanani to lokacin da aka roki manzo Allah ya roki Allah ayi ruwa to shine lokacin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da dai ina dai a ce abu dalibi na kusa yana nan shine yake cewa lillahi darra abi dalibin law kana hadiran laqadat aynahu don haka lokacin da manzo Allah ya addu'a aka tamalalu da wannan ruwa din shine manzo Allah yake cewa da dai a ce abu dalibi yana nan aiko da kazanan shi sun yi sanyi da ya ji dadi kwarai da gaske sai manzo Allah ya ce kai manyan shuduna shi ira wa zai rera mana wakan nan ta Abu Dalib din da yake yi watan akan haka shine sai dai sayyidina Ali yake cewa manzo Allah kana nufin wa abyadu yastasqal gamamu bi wajhihi thimadul yatama ismatul lil aramili manzo Allah ya ce shi ne ke nufi wannan yana nan a cikin al-Imam al-Baihaqi adla'ilun nubuwa ya kawo wannan ne din saboda haka kuma wannan baitin ma yana nan a cikin sahih Bukhari kun wannan baitin na Abu Dalib din na da yake addu'a yake wannan wa abiyadu yastasqal gamamu bi wajhihi to yana nan cikin sahih Bukhari ina jin zai kai hadisi kusan in ban manta ba na 1000 nake ji da 8 ne wallahi alam in ban manta ba to saboda haka to shine ne yake ishara kaga shi nan wa'a shine yake ishara zuwa ga wannan shine kadala masa hakika lamarin manzo Allah ya tsawaita istasqal gamamu hakika gigiji ya shayar bi wajihi saboda alfarma kuskan manzo Allah sallama bal mustafa manzo Allah kanzul anami shine taskarta da kai baki daya guda kuma shine shiryarta da kai baki daya yace badrun idza qabaltahu laysun idza nazaltahu bahrun fi duna dahu yace shi wa manzo Allah badrun kamar wata ne idza qabaltahu idan ka fuskance shi hasken shi fe da wata ma wade wata yace kuma shi laysun kamar zaki ne idza nazaltahu idan ka yi fito na fito da shi nan ana bada misali ne watan tasbihi ne wanda yake ba wai tasbihi irin na wai daidai suke da manzo Allah ba manzo Allah ya fi su amma nan yana bada misali wanda za a samu yanda za a kamawa yawwa don a san wanda za a fahimta din ne saboda an sani shi wata yana da haske mutane suna ganin haske ne to shi yasa aka bada misali da shi din zaki saboda ana ganin cewa ai jarumin abu ne to shine aka gwadin jarun ta irin ta manzo Allah amma manzo Allah ya wuce su shine badrun shi manzo Allah wata ne shi hasken wata ne idza qabaltahu idan ka fuskance shi laysun shi zaki ne kamar zaki ne ma'ana idza nazaltahu idan kai fito na fito da shi wajen jarunta kenan bahrun kuma shi manzo Allah kamar kogi ne shi ya yufidu na dawo yana kwalalar da baiwata shi manzo Allah sallama ma'ana duk ya fi su sai shi wace kai kai ku tsaya ba ma ina rufin hukuma manzo Allah kamar wanda yake ba sai ce kai bal fawqa hadha kulluhu min juz'ihi mal juz'u indal kulli ma adanahu yace bal bal dai fawqa hadha ai manzo Allah duk sama haka yake baki daya ya wuce haka shine bal bal dai fawqa hadha ai sama haka ne kulluhu dukkan wadanga abubuwan da kaje an zana din watan hasken wata da kuma jaruntar zaki da baiwa ta kogi yace min juz'ihi duk dai daga wani yanki ne ai na manzo Allah su ma sun kadan samu abun da sun ka samu shine bal bal dai fawqa hadha manzo Allah yana sama da haka kulluhu dukkan wadanga abubuwan da anka zana min juz'ihi daga cikin wani yanki ne ai na manzo Allah sun ka samu su ma kun kosan mar juz'u wani yanki bai zama komi ba indal kulli nan gum gaba daya in ana magana gaba daya to ba a magana wani dan yanki kuma yace ma adanahu kai ya mamakin watan kalamta shi wannan juz'in nan bisa ga duka in ana magana duka shine bal bal dai fawqa hadha yana sama da haka yake baki daya kullu duka wadanga abubuwan min juz'ihi daga yankin shine mal juz'u kuma ko an sani yanki bai zama bakin komai ba indal kulli nan gun gaba daya ma adanahu kai ya mamakin watan karamcin juz'i ana magana kullu yace fa liza izara mal balighu sana'ahu ma'ana labi madhi aljanabi munahu yace faliza to saboda haka idara mal baligu idan wani mai fasaha yayin nufin sana'ahu yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ya sani manala ba zai samu munahu kululuwar gure shi ba fi madhi aljanabi a cikin yaban sashen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba saboda haka wai ma'ana duk komai fasahar mutum da balaga ta da kwarewa ta yace zai bi manzo Allah sallama to bai iya cimma kololo guri ne ce duk ya yi manzo Allah duk din yaban da adare a ce ya manzo Allah ya mashi din ba zai samu wannan din ba shine ma'ana Allah ba zai samu munahu gurin shi ba fi madahil janabi a cikin yaban bangaren manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama yace ya mustafa al-akwani abda janabikum barhama fashfa fihi ma ajanahu yace ya mustafa al-akwani ya zabin halitta baki daya wato yana yanzu yana kira yana yi so yayi wato yayi gana da manzo Allah kine yana magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya mustafa al-akwani ya zabi ya abun zabin halitta baki daya abda janabikum bawan sashin ku ne ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya taho shine barhama shine barhama shine shibran kine radiyallahu anhu yana rufin ya manzo Allah to wannan wani bawan ku ne ya taho don haka fashfa fi ya rasulullahi kai ce to gare shi ma ajanahu ga dukkan abin da ya dasa ma'ana duk abin da ya aikata na laifi ya rasulullahi kace ci wannan bawa naka Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam yace kuma ya rasulullahi akhrijuhu min laylil jahalati wa kathir idha kai hazabi ma yahawahu yace akhrijuhu ka fitar da shi ya rasulullahi sallama min laylil jahalati daga duhun jahilci wa akathiril idha kuma ka yawaita kyauta da baiwa gare shi kai hazadu min ya samu rabo bima ya hawa huda abin da yake so mana ya rasulullahi kai agaji ga wannan bawa naka Allahu akbar yace azkar kan mutai dauka da manzo shehu yace mai kai ne shi bawa ne na manzo Allah kai ka dauka ba wai bauta aka nufi irin ta allantaka ba ko tunda ba ana yin bawa ma tsakanin mutum wanda ba manzo Allah ba da kai ne ko wanda zai zama sai a ce bawan wani ne wancan ne ko to ka gani an sani wannan saboda haka ba wai wani abu ne ba shine yake ci gaba da cewa azkar salati ma assalami musarmadan lil mustafa al marjuwi faida hibahu yace azkar salati mafi tsalkakar salati mafi karuwar salati ma assalami da kuma gaisuwa musarmadan madawama su tabbata lil Mustafa ga abun zabi shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama al marjuwi wanda yake abun kaunar faida hibahu kwararar bai wannan tashi wai ma'ana wanda kowa yake kaunar ya samu kwararar bai wata sallallahu alaihi wasallama wal ali wal ashabi ma da'in da'a ya khaira man yantabuhu al awwahu wal ali hakanan da iyalan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wal ashabi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma da'in da'a mutukar mai kira yayi kira mutukar mai addu'a yayi addu'a ya khaira yace ya fiyayyan man yantabul awwahu fiyayyan man wanda al awwahu dukkan masu komawa ga Allah yantabuhu suke zaben shi sallallahu alaihi wasallama alhamdulillah kuma shi ne shi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك ذا متان ان شاء الله سي من ساكي داووا سي متاشي تشي غبا روي النبي عليه الصلاه والسلام سي مدورا ان شاء الله منا فاتن الله يقارا منا غنين غيرما درجه ده سويه انا منزل الله صلى الله عليه وسلم كما الله يتبتن منا ده سويه منزل الله صلى الله عليه وسلم ا cikin zukatan mu har da har zuwa mutuwa mu Allah ka kashe mu na da cika kasoyiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya Allah muna roƙonka Allah ka tayar da mu a cikin masoyiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙonka Allah ka sa mu duk inda kaka sa masoyiya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allahumma salli ala sayidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah